More music at houseofsongs.com.
Ga dan hajiya na mu, yar ba abuwa ne yaro dan na ba na kashe su ta hanyar banza ba ne yawa ba za ni iyawa ba idan dare da rabo dangi na Abubakar sai ka yi makamai a kwana a tashin wurin aikin ka Allah yayi ka yake kare ka yayi ma daukaka ga baiwa Abubakar ikon Allah ne garba a gaishe ka sannan Abu Garba ci kamar din da baka da tsoro warzo mai halin girma dan ajiya da oshalele warzo mai halin girma kamar din da baka da tsoro in kaje ana babu zakin bai zo ba daga shi da ta kare in kaje ana babu dan shi ba ya kiran babu Abubakar bai san babun ba alai maka albarka mai arziki taskar Allah Allah raba mu da ke babu Abubakar Abu dan baiwa wai gobe da labari jini da labari
iyaye zan gaidawa na Abu Shema bare dawa
magaji she mata ho Abu Sumat na tauraro Baba Shehu Shema mazaje gar na gaji fasa taro ne na ya ba ma tauraro bare zo mai da tako sai da ya ba Boris da Ibrahim Shema gani aiki a yau sarki ya ki na gasar Hausa kai da ya gayya ne jinjina gurin bare zo haji da hiri mangala tauraro dan kasuwa kake hamshaki Alhaji Salisu ma da giri kai ma yau na ya bayar manka kan kasi na gaishe ka alhaji ya uwa waje waje na gaishe ka darin sama kai da ya gaya ne ga famsa goma house Idris to ba gaishe ka na ya banin gamsa ki Musa ana muzan gaida na kuntu mai a garin namu commissioner aikin gona yau ko na ya banin ka da jinjina yau da kara dukana ya banin ko cikin wannan waka ga Abu Shema tauraro na dake zan gaidawa haji ya rabu gaida ki sai rama to wadda shema ke mana ya bayar manki na ta to wadda shema sadiya wadda shema boda ke ya balin ku Abdul Majid na gaishe ka Aminu wadda shema gaishe ka sine mai she manasa baban manya she babane da wasene she manasa ali she mai na gaida ka to ina hasana she ma ke mana ya baninki aisha she baban manta ba da badiya she manasa anti mama she mata nanan ke ma yau na gaishe ki kaji kida na ganan gona Abu Shema barzo ne Shiko kuma ni na ne dan mai kauna ta ne cibdi talagan sheka makarfi ina ya balanka Usman Hussein sunasa Nasir fi e gaishe ka Suleiman kuki na gaida ka babba gaje baya roba da kamar kashi ya namo wannan ma shasha zaki Hamidu ma shasha gaida ka sai na suru da rafto na gidan mangal zaki kai ma na ya balinka Ibrahim lawal dan kawa Nura Madina kurfi ni sai na sa onos ka Ibrahim kashiya gamba mi sai kai ta yaba ga Umar Sani dogo shi ma a cikin wagar sannan lawal el da gaida ka wata lamuri mu yaba ma ga Bishir Abu Jalli Abdul Rashid Mamman Zaki Murtala Ahmadi gaishe ka Babai Raina gaida ka da Yusuf Musa Dallari Babai Lele Barrena ba na sa dadi bebeji Ali Bishini Barrena ba ga Masaudu mai mota Abu Shema gaishe ka Allah sare mal tauraro
kare baba am ce tafa manya Abubakar wa za ya tafa ka tafa tafa kan kowa ta fada wa uwar mai sosai tafa adari mai karfi Abubakar wa za ya tare ka rafu mai kunce giwa ke karya itace gado girman ta Abubakar babba dan babba kai magana ita sai mai baki aiki kuma sai mai yinsa kaje gidan baki dakin maciji yaro bayan shiga tsarince baba zuma mai dadin sosa ana sanka ana shakarka mai taba karaban ya makarce bara tubar kalla sallo a gaishe ka na yaba alkhairi
musicalhousesongs.com
Abubakar Abu Dambawa.